sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 26 ga watan Agustan 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch na zargin sojojin Kamaru da sabbin kashe-kashe a arewa maso yamma, zargin da sojojin ke musantawa. Sannan kuma za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya umarci shugabannin sojojin ƙasar da sauran fannonin tsaro da su tace bara gurbi da ke cikin su domin kare ta'adin da yayi sanadiyar kisan gillar wani soja da wani soja yayi wa malamin Islama Sheikh Goni Aisami a jihar Yobe.
Shugaban Muhammadu Buhari ya yi sako na jaje ga iyalai na marigayi da al'ummar jihar Yobe da dukkan al'ummar ƙasa gabaki ɗaya.
Muna kuma ɗauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafa da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Binta da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a, duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin haɗin kai, wato Unification Church. Abe, Prime Minister Japan mafi dadewa akan faragar mulki, an harbe shi ne har lahira a wani gangamin zabe a ranar 8 ga watan Yuli. Ko da yake an gudanar da jana'izar jin kadan bayan haka, Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar kasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 27 ga watan Satumba. Gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida, wanda Abe ne ubangidansa, ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati. Sai dai ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna adawa da ra'ayin hakan, inda a baya-bayan nan wani da aka wallafa a ranar Lahadi ya nuna kashi 53 na adawa da amfani da kudaden gwamnati wajen gudanar da jana'izar. 'Yan gudun hijira da suka isa Australia a wannan makon daga Syria, Afghanistan da Myanmar za su samu tallafi ƙarƙashin wani sabon shiri na tsugunar da su. Ƙungiyoyin tallafi na musamman na al'umma za su sadu da bakin haurin waɗanda za su taimaka musu su sake yi musu masauki da kuma samun saukin shiga cikin sabbin al'ummominsu. Shirin tallafin wanda za a kashe dala miliyan 6 na da nufin taimakawa 'yan gudun hijira 1,500 a Australia cikin shekaru 3 masu zuwa. Zai kuma taimakawa sabbin waɗanda ba su da wata alaka ko dangi a Australia, zai kuma yi musu jagora har na tsawon watanni 12. Jami'a sun ce shirin na ƙasa zai sanya sabbin bakin haure su haɗu da sauran takwarorinsu da mambobin al'ummomin ƙasar ta Australia da suka samu horo wajen kulawa da su. Jam'iyya mai mulki a ƙasar Angola na shirin tsawaita wa'adin mulkinta na tsawon shekaru 5, wanda zai bata jimillar shekaru 52 akan karagar mulki. Amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba. Shugaban kasar wanda ya nasara, Joao Lourenco, na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party, wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA, ya lashe wa'adin mulki na biyu na shekaru 5 bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kuri'un da aka kirga. Babban abokin adawar Lourenco, Adalberto Costa Junior, na jam'iyyar National Union for the Liberation of Angola ko UNITA, ya samu kashi 44 na kuri'un da aka kada. A zaben da ya gabata a shekarar 2012, UNITA ta samu kashi 26 na kuri'un shugaban ƙasa. Jam'iyya mai mulki ta samu kujeru 124 daga cikin 220 na majalisar dokokin ƙasar. Babbar jam'iyyar adawa ta ƙasa ta nuna shakku kan sahihancin sakamakon zaben shugaban ƙasa da hukumar zaben ƙasa ta fitar, kuma har yanzu bata amince da sakamakon zaben na ranar Laraba ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irinta ba, da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China, majinyata ne da ke dauke da zazzabin mura mai zafi, wato flu, kamar yadda kafafen yaɗa labarai na ƙasar suka ruwaito. A ranar Alhamis, kasar ta ce ta kulle yankin tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Yangon, amma ba COVID-19 bane, wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan. Ita dai kasar Korea ta Arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 ba, domin akwai alama basu da hanyar yin gwaji da yawa. A madadin haka sai ta bada rahoton adadin marasa lafiya na yau da kullum da ke fama da zazzabi, wanda ya kai kusan miliyan 4.77, kuma suka ce ba a saki samun sabbin waɗanda cutar ta harba ba tun ranar 29 ga Yuni. Tawagar ma'aikatan kashe gobara sun yi ta aiki ta sama da ƙasa a yammacin jiya Alhamis don daƙile yaduwar wutar daji a tsaunin San Gabriel na kudancin California da ke nan Amurka. A cewar wani rahoton gidan talabijin na KABC a yankin, kimanin hekta 40 ne ya kone a dajin San Gabriel National Forest ya zuwa yammacin jiya Alhamis, yayin da wani jirgin sama mai girma ke zubo da wani jan sinadari don daƙile yaduwar wutar. Wasu jirage masu saukar angulu su kuma suna ta watsa ruwa don kashe wutar. A halin da ake ciki, an ga hayaki ya turnuke sararin samaniya yayin da ya haura tsaunukan da suke wurin. KABC ta ruwaito cewa babu wasu gine-gine da ke cikin hatsari, amma layukan wutar lantarki a yankin na iya fuskantar hadarin konewa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani sabon rahoto inda take zargin sojojin Kamaru da cin zarafi da keta haƙƙin dan adam, sai dai rundunar sojin ta Kamaru ta musanta wannan zargi da ake yi mata. Muhammad Bashir Ladan na dauke da ƙarin bayani.
A ɗaya daga cikin rahotanninta na baya-bayan nan da aka buga a ranar 11 ga watar Agusta ta shekarar 2022, ƙungiya mai zaman kanta ta Human Rights Watch ta zargi sojojin Kamaru da aikata sabbin kashe-kashe a yankin Arewa maso yamma a wani bangare na rikicin sashin Ingilishi, da kuma cewa ta kashe akalla mutane 10, ta kona gidaje 12 tare da wawashi cibiyoyin kiwon lafiya yayin ayyukan da aka gudanar tsakanin 24 ga watan Afrilu zuwa 12 na Yuni ta wannan shekarar a yankunan Bello, Chomba, Misong da Ndob. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Kamaru, Captain Cyril Serge Atonfak Gemo, ya mayar da martani ga wannan sabon rahoton a cikin wata sanarwar manema labarai da ya fitar a yammacin ranar Laraba da ta gabata, inda ya yi Allah wadai da wannan kungiyar wacce a faɗinsa ta fi ƙarfafa rahotanninta kan ɗora laifuka kan rundunar sojojin Kamaru. Ya ƙara da cewa hukumar Human Rights Watch ta shahara da ƙyamar jami'an tsaro na Kamaru da kuma dabarunta da ta kunshi ɗora laifin a kan sojojin Kamaru da laifin cin zarafin da aka samu a yankin Arewa maso yamma da kudu maso yammacin kasar, bisa ga shaidu da ake zargin 'yan ta'addan da ke neman ɓallewa daga kasar. Musa Usaini, shugaban wata kungiya mai zaman kanta, shi kuwa ya ce
ba kawai za a dangara ma gefe ɗaya ba ne, wayannan 'yan aware su kansu suna cin zarafin mutane, suna cutarwa, suna yin ababe wanda ba su da kyau. Sai dai abin da ya sa wato kungiyoyi masu yaƙi da haƙƙin bil'adama suka suke magana irin haka, saboda kai da kanka ka sani a cikin wannan kwanaki a masamarmaro a wayannan lokaci sashi na Ingilishi ana kama wasu jami'an tsaro wanda su ne ma suke safaran wato miyagun wato harsashi suke ba ma 'yan aware. To kaga wato wannan abu ne wanda yake wato mai ban mamakin gaske, kuma abu ne ya kamata gwamnati ta yi yaƙi da shi, saboda gaskiya a cikin wato jami'an tsaro akwai harkan cin rashawa da zalunci da nunkufurci. Kuma wannan abin ba za a taƙaita shi a kansu ba kawai, su ma 'yan awarin akwai laifi da yawa wato wanda yake kansu. Sai dai idan ana magana ba a maganar wanda yake shi ya riga ya hallaka, ko kuma in ce wanda ya riga bayi da al'ibla. Ana ganin cewa wato jami'an tsaro su ne za su kiyaye ma mutane mutuncin su. To idan abu ya zama koma baya haka kaga kuma akwai ban mamaki. To wannan shi ne babban matsala. Ra'ayina shi ne a gaskiyar al'amari wannan abu ba wai
matsalar jami'an tsaro bane kawai har da su ma ai awari
wannan ba karo na farko bane da Human Rights Watch take tuhumar sojojin Kamaru sai dai tana nufin a kyautata ayyuka wajen kare haƙin dan adam Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaoundé a kasar Kamaru
An gaida Muhammad Bashir To a Najeriya kuma shugaba Muhammadu Buhari ya umarci shugabannin sojojin Najeriya da sauran fannonin tsaro da su tace bara gurbi dake cikin su domin kare ta'adin da yayi sanadiyar kisan gillar da ake zargin wani soja yayi wa Sheikh Gwani Aisani a jihar Yobe Abuja wakilin mu Umar Faruk Musa ya tattauna da Malam Garba Shehu kakaki a fadar gwamnatin Najeriya domin jin karin bayani
Shugaban Muhammadu Buhari yayi sako na jaje ga yalai na murgayi da umar jihar Yobe da dukkan al'ummar kasa gabaki da kuma ya bayyana wannan kisa da ake wa shi wannan sheik cewa zalunci ne rashin adalci ne mugunta ce kuma ba za a kyale ba kuma yayi shi mamun cewa wato a ce soja ne ma ke wannan aika-aika soja da yake ake ba su horo su kare dukiya da rayuwar al'umma wai shi ne ya kuma ce shi ne aka samu yake yin wannan barna to yake wannan abu shi kansa a matsayinsa na tsohon janar na soja abin ya ba shi kunya kuma Allah yarda za a ɗauki wani mataki da ya kamata a kan waɗanda suka yi wannan laifi tun da tun sun amsa laifin da suka yi sannan kuma ya kira ga su kansu hukumomi na tsaro na ƙasa da su tantance su tace a cikin tsakaninsu ko da da irin mutane masu irin wannan mugun nufi a cikinsu a tsame su a waje da su tun kafin su kai ga irin wannan barna
kana ganin cire gurɓatun iri daga cikin sojoji a yanzu zai yi bisa ga la'akari da cewar a shekarun bayan an daɗe ana ƙorafi cewa sun cika aikin soja saboda hanyoyin da ake bi gurin ɗaukar su aiki
to ai ba laifi a ce a sake sa ido a kai domin in ba hakan aka yi ba to a zauna da bara gurbi za a bari sai sun yi ta'adi ko ɓarna kafin a ɗauki mataki aiki ne ga shugabanci da dukkan wannan sassa na jami'an tsaro su tabbatar cewa wannan umarni na shugaban ƙasa an yi aiki da shi
to Malam Garba akwai maganar cewa irin wannan ta'asar an daɗe ana tafkata a yankin arewa maso gabacin Najeriya inda aka zargi sojoji da waɗansu jami'an tsaro na musgunawa da hallaka al'umma kuma har wani kwamiti ma aka ɗan kafa domin shigowa da bincike akan wannan an yi wannan lokaci yayi ne da za a ɗauko wannan kundin bincike aka kaɗe shi ko ku kana ganin akwai buƙatar a yi sabo domin al'umma da yawa suna da koke-koke da za su gabatar
dama wannan abu kan ba yau aka fara yin sa ba amma kuma duk inda aka gano an yi irin wannan hukuma tana ɗaukar mataki kuma shi kansa wancan kwamiti da kace an kafa an yi kwamiti an yi rahoto kuma masu saurare an za su iya tuna sai da aka kafa kotuna ta musamman ta soja wadda ta yi shari'a a kan waɗanda aka kama da keta su ma'aikatan tsaro waɗanda suke keta caki na farar hula kuma an yi aure da hukunci akan da dama daga cikinsu wannan kuma sun hada da manya da ƙanana a cikin sojoji
Malam Garba Shehu kenan kakakin shugaba Buhari ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram yanzu kuma ga Awwal Garba da rahoto na musamman
Jagarorin su daga cikin kayayyakin da ake amfani da su a kasashen huɗu kamar yanayin da kullum ya yi tashin gwamnati musamman ma kayayyakin masarufi an da zaka fashi nasa ya zama wani kalubale ga talakawan kasar ta jamhuriyar Kamaru wannan yasa na shiga kasuwa albasa a Benin kake kasar wala Allah ne da wani cikin nan masu sayar da buhunan albasa ne ana shigo da su daga kasashen ketare
yanzu dai muna nan a kasuwar albasa wanda ke na kafi a nan birnin cinikayyar kasar Kamaru Duwala wannan kasuwar ta albasa dai kasuwa ce wadda ake kawo albasa daga arewacin kasar Kamaru zuwa kudanci to amma wani lokaci yakan samu matsala wajen tafiyar da farashi ne a yanzu dai farashin ya haura kusan jaka 40 kasancewa ana cikin matsala na yakin da ake yi a kasar Ukraine wanda kasar Russia ta farma wannan kasar komai da komai yayi tsada kuma duk wanda yazo cefa ne yakan samu matsala wajen tafiyar da harkokinsa komai ya tsawala tsada yayi tashin gaurin gado
suka ce kayayyakin da yanzu yayi matsala tsada Allah ya tashi daga jaka 14 zuwa jaka 35 na sayan kudin jamhuriyar Kamaru
ina sai fatu sai tu eso da mun kai na fatu sai no la bono sai
daga nan ne kuma sai na zarce shagon mai sayar da kayayyakin masarufi a lardin wani
tabbas akwai farashi shika sun karu amma kuma ba a nan kasan mu ne kamar kauri duk duniya ne kowa da kowa ya san wannan tafiyan da ake ciki ta wannan lokaci daga sama har zuwa kasa to kayayyaki kam sun karu amma daga nan wajen mu musamman ta alhamdulillah to flower gaskiya farashi ya tashi amma karin flower ba wai daga nan bane tun daga sama ne tun da har manya manya sun sani an samu karin flower da jumawa to wannan kam amma mutane suna saye don karin ba mai yawa bane to shinkafa gaskiya ba mu samu wani babban kari ba kai bai wuce dai sansan kandala 50 ko dala 60 kari ne kawai ba to kan tushi wannan kam mun samu kari akan dala 100 akan 150 to shi ma alhamdulillah tunda buhu ya cika buhu 50 da baya cika amma yana cika sosai to kaga kenan karin ba zai cutar da mutum ba to nono na gari kamar alhamdulillah farashi yana da kyau bai kara ba amma na gongoni da yake baya shigowa yanzu shi wannan an samu kari shi ma 150 a cikin kwali wani lokaci ana samun jaka a su bamba wannan ba samu kari ba ba mu samu kari ta bangaren su shokwala su menene nan cikin kan kasa nan ba mu samu kari ba fulan mu man ba mu san ma gaba ba to gwamnati gaskiya gwamnatin kamar tana iya bakin kokarinta ko mu da muke nan kullum muna samun masu zuwa su tambaye mu nawa kuke sai da bukaza ko kuma a turo mutum daga baya ya tambaya domin a tabbatar farashi yana nan daidai ko ba daidai bane gaskiya suna iya bakin kokarin su nan wannan muna jinjina musu ta wannan bangaren kuma muna ganin cewar ba sa cutar da mu suna samu akan hanya in mun ga musu ba sai ce mana abu kaza kuma yadda shi kaza haka gwamnati take so alhamdulillah gaskiya ba cutar da mu in ga wanda aka cutar da shi ya so
haka zalika na sake tattaunawa da wani mai saye da sayarwa wanda ya zo sani kayayyakin a shagonsa shi ma tufa mu albarkacin bakinsa kamar haka
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kamar me ka zo saya a wannan shago?
Ina zuwa in sayi shinkafa, in sayi taliya da sardine.
To ya kake ganin farashi din?
Gaskiya a yanzu komai yayi tsada yi.
Shinkafa kamar nan kuke tambo.
Shinkafa da buhu musayi shi 9000 yanzu kuma wai 12000. Sajin shi ma da muna sayin shi 15,000 yanzu kuma 18,000 ko mai tsada wallahi
to a wannan tsadan kasa kamar ne ko kuma duniya ne
a mu dai muna ji wai ko ta ina ne amma saboda abin da yake shigo batun Ukraine da Russia
to yanzu me fatan ka wannan yaki ya tsaya ne ko kuma ya ci gaba
a fata na dole ya yi tsaya yi domin ya tsaya kowa zai ji dadi yi in kuma suna ci shi yaki ka ga inda abubuwa suka yi buya yi ko me ya tsada yi
to yanzu me zaka faɗa ga sauran kayayyaki kamar sunflower da alkama yake fitowa daga can kasar Ukraine
kagan yawancin mutane mu nan nan muna yiki da flower ana makare da flower na bridge da flower kuma in farashi hawa kuma kan nan shi rayuwar dan wuyayi
na yi rada wadansu magidanta kan wannan tsadar kayayyakin masarufin da ya bijirowa al'umman kasar jamhuriyar kamaru ga abinda suka ce
wallahi ba abinda zamu faɗa sai dai mu roki muna dai kai kukan mu ga gwamnati ya duba ya ga irin halin da muka shiga na tsadan komai da komai ba abinda za a ce wai farashi shi bai haura ba komai farashi shi ya haura musamman mai da ake aiki da shi yau da kullum shi kan ma karuwan shi ma ya fi na komai don muna saya da jaka da 40 yanzu ya koma jaka 260 muke saya yanzu mu dai muna roƙon dai gwamnati ya duba da dukka da sukari da sabulun wanki da komai dai duk dai abubuwan da muke amfani da shi yau da kullum gaskiya muka ya haura a nemi a sassauta mana wani abin gaskiya
wannan bai da wani alaka wato zan ce muka da abin da yake faruwa a yaki tsakanin Russia da Ukraine za iya dangana shi a wani shashin da yakin da ake tsakanin Russia da Ukraine amma yanzu haka je zaka duba ka gani nan tsawon wato baya shekara 5 bayan na Kamaru kaya sun so matsada komai da komai ma sun matsada kai tafiya ma tambayan wani aiki a gwamnati haka yana da tsada kaka ce kuma zaka je shari'a a shari'a ma komai kudi ne yake da tsada kuma wato kudin yan aiki bai karu ba kudin masu aiki bai karu ba a kudin komai da komai tsada yake kudin mai ya karu kudin baradi ya karu tuntuni ka tuna lokacin da baradi ya zama dala 25 ya tashi daga dala 15 ya zama dala 25 ka tuna lokacin da tumatur shi ma ya tashi daga dala 20 ya zama dala 100 ake samu shi kuma ka tuna lokacin ma da nama ya tashi daga jaka ko kunci maka ma 900 ya zama jaka da 50 jaka da 60 a lokacin rabin kilo kenan nake maka magana a yayin da kilo guda ya zama jaka 2 da dala 100 nake magana kudin sefa kenan ka tuna kuma a lokacin da kayan wato sukulu ma boko da sukulu wato tafiya sukulu a lokacin ana biya jaka 70 jaka 60 wani sa'in ya tashi duk zai zama gaba daya zama jaka 100 110 wato har ka je ma aikin gwamnati da passport ya tashi daga jaka 60 70 ya zama jaka 120 jaka 110 jaka 130 a yanzu haka ake samun passport a don ka dauki haka ne shiga ga cewa gyada ya haura masara ya haura wake ya haura duk wani abin kasuwa ya haura to ya duba ka gama abin da muke yi ma a nan kasan mu na Kamaru ma duk yawancin su duk sun yi tsada kwarai da gaske wato kenan wato gwamnatin mu ne gwamnatin mu ne wato kike za ka iya dauka kan cewa inde za sa mishi alaka da abin da yake faruwa a Ukraine kurki da shida ce ko kudin mai ya dan haura
ministan jirgi na kasar jamhuriyar kamar musta nur maguwa shi ma ya ce
duka dans chaque secteur d'activité
zai yi kokari ta kara da cewa an tallafa ma talakawa wajen yadda kayayyakin da suka yi tashin gwamnan zafi a kasar jamhuriyar kamar na ita bakin shugaban kungiyar da ke kula da tsadar kayayyaki a kasar Kamaru an da shi kuma ya ce
Ivan ya yi son sera da lura ta yi
sai mu gani mu tsara da cewa mu an tsara ta da shawara da kuma garin gwamnati da talakawa da magana cewa an kawo karshen wannan damruwa na tsadar kayayyaki duk da cewa kowa yana cewa daga lokacin da kasar Rasha ta mamaye kasar Ukraine ne wannan farashin kayayyakin tashin gwamnan zabin a kasar Kamaru musamman ma ta bangaren fulawa man jirgi da sauransu
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
Sabon kucin wannan kasan kasar da yake kamar da rikin hanya ya yi wa masu sun taka rawa na cikin kasar jamhuriyar kamaru da yanni su 25 domin tantance su kasancewar yana bukatar karawa gurbin indimi ta musulayan na kasar jamhuriyar kamaru karfi amma sabon malamin kwallon kafan yaki dauko dan wasa ko guda daya daga cikin masana'ar taka rawa na club PWD na binnin baminta kasancewar su ne suka dauki kofin kalubale na kasar jamhuriyar kamaru na shekarar 2022 nan wannan ne yasa na hira da tsohon dan taka rawa na kasar jamhuriyar kamaru Abubakar Jibrin domin ya mini bayani kan yadda ake tantance waɗanda za a kara a cikin club din kasar ga da hirar ta muta kaya
ina tare da tsohon dan taka rawa a kasar jamhuriyar kamaru Abubakar Jibrin barka ne
malam Awal
ka buga kallon kafa a cikin gida da kuma kasashen jetare shin wani irin halakai ake yi ne domin tace yan wasan kallon kafa a kasar Kamaru
a lokacin mu dai akwai siyasa mai kyau don duhu ne cin na cikin gida wanda suke wasa ana daukan a dauki dan wasa ko uku ko biyu ko daya a hada kai sannan a je a yi kullo
to yanzu ga shi a sabon kotun kasar Kamaru a rubabin sanhana ya yi kokari na kiran bangare amma bai saka babban club na Baminda ba wanda yake su ne suka dauki kofi na kalubale na cikin wannan shekarar
to malam Awal a gani na dai bai kyautata ba saboda Baminda a Kamarun nan kore ke dai tsohon club ne kuma su suka buga kofin din cikin gida na Kamaru to ya kamata ya samu koda guda ɗaya ne ya yi musu adalci ya kira su cikin salafiya amma bai ke kira ba saboda kuma yadda ya kyautata musu saboda irin tarzoman da yake cikin Kamaru ya kamata ya dauki koda guda ɗaya ne koda guda biyu ko dai bai zai bol ba ya dauka idan yanzu aka suka hadu suka yi training shayya ta ce wanda suka yi goninta da su ne za ta bi kofin duniya
to me ne fatanka a kan wannan abubuwan da ke faruwa a kasar Kamaru wajen gyara kurabun da mutum sulaya
shine magana na kenan ai in ba yi haka ba ana nuna kabilanci kuma mu a Kamaru ba masu kabilanci don muna so ne mu haɗa kan ɗin club ɗinmu ya zama guda ɗaya don mutum a Kamaru haka mu ake yi
Muhammad Awal Gaba muryar Amurka daga ƙasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
a takaice dai kasar Japan za ta kashe dala miliyan 1.83 wajen jana'izar tsohon shugaban kasar Shinzo Abe da aka kashe a cewar gwamnati a ranar Juma'a duk da adawar da jama'a ke nunawa sakamakon fallasa alakar jam'iyya mai mulki da cocin hadin kai wato unification church Abe, Prime Minister Japan mafi dadewa akan karagar mulki an harbe shi har lahira a wani gangamin zabe a ranar 8 ga watan Yuli ko da yake an gudanar da jana'izar jin kadan bayan haka Japan ta yanke shawarar gudanar da jana'izar kasa a filin wasa na Nippon Budokan na Tokyo a ranar 27 ga watan Satumba Gwamnatin Prime Minister Fumio Kishida wanda Abe ne ubangidansa ya yanke shawarar cewa za a biya kudaden jana'iza da za a kashe daga aljihun gwamnati Jam'iyya mai mulki a kasar Angola na shirin tsaiwata wa'adin mulkinta na tsawon shekaru 5 wanda zai bata jimillar shekaru 52 akan karagar mulki amma babbar jam'iyyar adawa ta ce za ta kalubalanci sakamakon zaben na ranar Laraba shugaban kasar wanda ya yi nasara João Lourenço na jam'iyyar People's Movement for the Liberation of Angola Party wanda aka fi sani da harshen Portugal da MPLA ya lashe wa'adin mulki na biyu da shekaru 5 bayan ya samu kashi 51 na kuri'un da aka kada a ranar Laraba da sama da kashi 97 na kurkun da aka kirga Korea ta Arewa a ranar Juma'a ta tabbatar da cewa cutar zazzabin da ba a san irin ta ba da aka bada rahoton samu a kusa da kan iyakarta da China majinyata ne dake dauke da zazzabin mura mai zafi wato flu kamar yadda kafafen yada labarai na kasar suka ruwaito a ranar Alhamis kasar ta ce ta kulle yanki tare da tattara kungiyoyin likitoci bayan da aka samu rahoton bullar zazzabin a mutane hudu daga lardin Ryanggong amma ba COVID-19 bane wanda kasar ta ayyana nasarar shawo kanta a wannan watan ita dai kasar Korea ta Arewa bata taba tabbatar da adadin mutanen da suka kamu da COVID-19 ba domin akwai alama ba su da hanyoyin gwaji da yawa
To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Binta Suleiman Yaro da take ran gabatar da shirin da Julie L. Gresham wanda ta hada shirin da kuma injiniyan mu na yanzu Mr. Nick ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ai hutun karshen mako lafiya